Rundunar 'yan sandan Najeriya ta girki jami'anta a muhimman sassa kamar mahaɗar tituna da rigakafin gudanar da zanga-zangar juyin juya hali daga wasu ƙungiyoyin da'awar tsaro da demokuraɗiyya. Dama babban sufetin 'yan sandan Muhammadu Adamu ya ce wannan zanga-zangar ta juyin juya hali tamkar neman kifar da gwamnati ne. Ba mamaki matakan ne suka sanya samun cinkoson motoci a wasu titunan gefen Abuja da a baya ba a fiye samun hakan ba da rana tsaka. Akalla dai wata kungiyar tattaunawar musulmi da Krista da jagorancin Pastor Simon A.S. Dolly ta gudanar da taro da nuna rashin amincewa da zanga-zangar. Taron a masaukin baki na majami'ar Katolika da ke anguwar Zone 6 a Abuja ya buƙaci masu zanga-zangar su janye matsayinsu da bin matakan tattaunawa don warware abin da ke damun su.
In ka san farko matsarkici baka san ƙarshen shi ba. Farko da su ganshi kamar abin da wasa ne, amma waɗansu a zuwa shiga ciki su mai da shi wani abin masifa. Masifan da kana ganin shi nan kake ai masifa. In ya fara kaɗan kamar wuta ne sai ya cinye gari gaba ɗaya. Mu muna ban murya cewa a dakatar da wannan abu. Musamman ma kamar mu daga arewa, akwai damuwa da yawa da suke kasan arewa, wanda in an bari abu wannan suka faru mu ne zamu fi shan wahala akai. Mun ban bana kungiya gaba ɗaya na interfere mun ce mu ba mu san wannan abun ba. Ai dialogue shine the best method na zaman lafiya a duniya. Ai sulhu da gwamnati ma ita ma ta yi kokari ta ƙara kwazo don a samu zaman lafiya, don gaskiya akwai damuwa. Irin sace-sacen mutane ake a kasan nan abun ya zama abun tsoro.
Tijjani Abdulmumini da ke jagorantar ɓangaren matasa a ƙungiyar ya ce duk da akwai matsalar ƙuncin rayuwa a Najeriya, amma in aka yi la'akari da yadda fitina kan durƙusar da ƙasa, barin fituna fitun ya fi a'ala.
A Middle East in ka duba ya kawo rashin zaman lafiya har yau. Mutanen nan har yanzu ba su zaman lafiya saboda irin wannan zanga-zangan da suka tada shi. Ƙasar Najeriya kuwa yarrika Najeriya ya wuce kai magana. Yarrika nan da suke ana da yarrika fiye da sama da 250, kuma bayan haka nan addinai kuma iri-iri. To idan ka zo ka fara yanzu ka da wada ka fara da raka gama. Haka ne, idan aka ce za a yi hakan nan kuwa ikan ne gaskiya za a kawo rashin zaman lafiya, kuma zai kawo kashe-kashe na matuƙa. Shi yasa muka ce to mu dai kan bara mu iya ba mu gan irin wannan abin zai kawo rabin kan ƙasa Najeriya, kuma wanda suke kuma ba abin da muke so ba kenan ba.
An samu labarin a Lagos an so gudanar da zanga-zangar inda 'yan sanda suka jefa yaƙi mai sa ƙwalla da kuma kama wasu mutane. Madugun zanga-zangar juyin juya halin Omoyele Sowore, mawallafin jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters na hannun 'yan sandan farin kaya DSS. Magoya bayan Sowore sun garzaya hukumar kare haƙƙin 'yan adam da ke nan Abuja inda suka nemi a sake shi da nuna suna da 'yancin bayyana ra'ayinsu.
We also have insanity that compromised Nigerians have been paid to attack us at the unity fountain or any location.
Haka nan sun yi zargin an so murƙushe su da dai sun yi yunƙurin isa dandalin bayyana ra'ayi na Unity, inda 'yan sanda suka taru a bigiren don daƙile masu son zanga-zangar ta ƙin jinin gwamnati, duk da dai ana tafka ruwan sama a lokacin. Nasiru Adumaili, kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tirjiya ba ga wucewa.